Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan ofishinmu da ke birnin Yamai na jamhuriyar Nijar kan mitoci 1621 da kuma 25. Ana iya kuma samun mu a kodayaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro, Yusuf Abdullahi ne ke muku sallama a shirin namu na musamman, wanda a cikinsa za a ji cewa jakadan kasar Amurka a Nijar Eric P. Whitaker ya bayyana dalilan da suka sa ake samun jinkiri wajen kidayar kuri'un zaben shugaban kasar Amurka na 3 ga watan Nuwamba. Har yanzu dai dangane da wannan zaben na shugaban kasar Amurka, wasu 'yan kasar Nijar sun fara yin kira ga 'yan takarar biyu, wato Donald Trump da Joe Biden, na ganin sun kaucewa irin rigingimun da ake gani a kasashen Afirka a irin wannan lokacin na kiran sakamakon zabe. A tarayyar Najeriya kuma, sojojin kasar sun yi ikirarin kashe mayakan Boko Haram 75 tare da ruguza wasu motocin yakinsu. A kwan shirin na ƙasa da sharhin jaridun Ghana, sannan mu kammala da sharhin muryar Amurka mai bayyana matsayin gwamnatin Amurka, amma fa sai bayan an saurari labarin duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makili. Har yanzu ba a tabbatar da wanda ya lashe zaben shugaban kasar Amurka ba, yayin da har yanzu ba a gama kirga sakamako daga jihohi 'yan kalilan da aka kada kuri'u ta akwatin gidan waya sakamakon annobar coronavirus. Shugaban kasa Donald Trump da abokin karawansa na Democrat Joe Biden sun lashe jihohi da suke sa ran za su yi nasara wurin samun rinjaye na kuri'un wakilai na Electoral College da za su tabbatar da wanda ya yi nasarar shiga fadar White House, wani tsarin demokradiyyar kasar da ke girkice. Amma sakamakon fafatawa daga jihohi da dama kamar Georgia, Pennsylvania da ke gabashin kasar, da Arizona da Nevada da ke yammacin kasa, jami'ai ba su samu tabbaci ba, yayin da ake ci gaba da kirga miliyoyin kuri'u da wasu a ciki aka kada a ranar Talata, wasu da dama kuma aka kada a lokacin da aka bude yin zaben wuri. Trump ya lashe jihohin Georgia da Pennsylvania, kana Biden kuma ya lashe jihohin yammaci masu makwabta, amma kuma ba a san yadda raguwar sakamakon za su kasance ba. A hali da ake ciki kuma, jihar Michigan da ake mata lakabi da fagen daga da ake sa ran za ta taimaka wurin samun wanda zai lashe zaben shugaban kasar Amurka, har yanzu ana ci gaba da kirga dubun-dubatar kuri'u, a cewar manyan jami'an jihar. Hankali dai ya tashi sosai a Detroit, inda aka hana masu sa ido akan harkar zabe shiga ɗakin kirga kuri'un a jiya Laraba da rana. Shugaba Donald Trump na Republican ya lashe Michigan da kuri'u kalilan a zaben shekarar 2016, amma da yammacin jiya Laraba, manyan kafafen yaɗa labaran ƙasar sun yi hasashe abokin karawansa na Democrat Joe Biden zai lashe jihar. Trump da ya fito ƙarara cewa zai ƙalubalanci sakamakon zaben a kotu. Mun san muna da dubban kuri'u da ba a kirga su ba, da ake tattara su wuri ɗaya daga garuruwan da suka hada da Detroit da Grand Rapids da Flint da Kalamazoo da wasu garuruwa, in ji sakatariyar jihar Jocelyn Benson a wani taron 'yan jarida a jiya Laraba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Papa Roma Francis ya kira ga mutanen Italiya da su bi sabuwar dokar hana zirga-zirga da hukumomin kasar suka kakaba domin daƙile yaduwar coronavirus. Pope Francis ya dakatar da masu halartar taron jawabinsa na mako-mako, kana ya koma zai bada jawabin nashi ga mabiyansa a cikin talbijin. Gadan ana samun ƙaruwan kamuwa da coronavirus a Italiya, ya bada sako kamar haka. Abin takaici, dole mu koma da jawabanmu ga masu sauraronmu a cikin ɗaki domin kare kanmu daga kamuwa da COVID-19. Hakan na kuma koyar da mu cewa mu yi taka tsantsan akan bukatar hukumomi na ɓangaren siyasa da kuma hukumomin kiwon lafiya domin kiyaye kanmu daga wannan annoba. Kiran nashi na zuwa ne a lokacin da gwamnatin Italiya ta sanar a ranar Litinin cewa za ta kakaba dokokin hana zirga-zirga masu tsanani, wanda za su hada da rufe gidajen kayan tarihi da dabaje koli da kafa dokar hana fitan dare da takaita tafiye-tafiye daga yankuna da cutar tafi tsanani, da yake bada sanarwar Prime Minister Italiya Giuseppe Conte cewa yayi. Ya ce muna duban yiwuwar rage adadin mutane da ke zama a motocin jama'a zuwa rabin adadin, kana muna so mu takaita tafiya zuwa da dawowa daga yankuna mafi hadari, amma banda masu tafiya wurin domin aiki na musamman ko kuma aikin kiwon lafiya ko na ilimi. Yanzu a jiya Laraba ba a tabbatar da wanda ya samu rinjaye a majalisar dattawan Amurka ba, yayin da ake kankan a takarar muhimman jihohi da suka hada da North Carolina da kuma Georgia. a jihar Main takarar da aka yi na kankankan da ya dauki hankalin kasar baki daya saboda yunkurin tsige shugaba Donald Trump a farkon wannan shekara da fafatawar da aka yi a kwanan nan akan wacce shugaban kasa ya zabo ta ta zama alƙaliyin kotun koli yanzu an kammala zaben Har Republican Senator Suzanne Collins ta lashe zaben a wata fafatawa mai zafi da yasa abokiyar karawanta ta Democrat Sarah Gideon ta samu gudurman miliyoyin dala daga wajen jihar Collins da ta yi wa'adi hudu a majalisar dattawan ita ce ɗan Republican Etilo da ta kada kuri'a akan kin amincewa da Amy Coney Barrett wanda shugaba Trump ya zabo ta zuwa kotun kolin da alamar kuri'a da ta kada ya kare mata martabanta a jihar Maine a matsayin wacce take da yancin kanta A ƙarshe kasashen Misra da Habasha da Sudan sun gaza cimma yarjejeniya a wata sabuwar tattaunawa domin warware takaddamin shekara da shekaru tsakanin su akan dam din da Habasha ta gina akan tekun Nilo a cewar kasashen uku A ƙarshen watan Oktoba kasashen uku sun sake ci gaba da tattaunawa ta hoton bidiyo akan cikewa da aikin da dam din da Habasha ta gina na Grand Ethiopian Renaissance Dam Sabuwar tattaunawar na zuwa ne bayan kalaman da shugaba Donald Trump ya yi cewa Misra da ke gabar tekun ka iya tarwatsa aikin abinda Al-Qahira ta kira babbar barazana mai gudana kalaman sun fusatar da Habasha Ministocin harkokin waje da na ruwa daga kasashen uku sun gana a makon da ya gabata tare da tawagar kwararru daga kasashen su domin tattaunawa da kuma amincewa akan hanyar tinkarar batun da zammar samun daidaito amma an ci gaba da samun rashin fahimta Kana tattaunawar ta jela raba kuma ta gaza cimma yarjejeniya an ji Muhammad Al-Sabah mai magana da yawun ma'aikatan ruwan Misra
Kuma madalla labaran duniya kenan aka saurara Yanzu kuma sai taskar hotanni zan kuma fara wani da zaben shugaban kasar Amurka inda yayin da yake ci gaba da dakon sakamakon zaben jakadan kasar Amurka Jamhuriyar Niger Eric P. Whitaker ya kira wani taron manema labarai domin yiwa al'umma ƙarin bayani dangane da jinkirin da ake samu wajen kidayar kuru'un zaben wanda hakan ke haifar da tsaiko wajen bayyana sakamakon zaben da ke matukar ɗaukar hankulan kasashen duniya ga dai ƙarin bayani a wannan rahoto da Sule Mumuni Barma ya hada mana
kasar Amurka na da kwarewar musamman a game da tsare-tsaren zabe da kuma yadda ake gudanar da shi har zuwa lokacin bayar da sakamako ba tare da an fuskanci kowace irin matsala ba dalili kenan al'ummomin duniya ke nuna daurin kai game da tsaikon da ake fuskanta wajen bayyana sunan wanda ya lashe zaben na ranar 3 ga watan Nuwamba mafari kenan muka tambayi jakadan Amurka a Niger Eric Whitaker cewa Me ya kawo wannan jinkiri.
This election also is a very complex parce chaque état
yana cewa tsarin zaben Amurka wani abu ne mai matakar daurin kai. Kasa ce mai jihohi 50 ba idan Washington DC. Kowace daga cikin waɗannan jihohi na da ka'idodin zabe na kashin kanta. Mu dauki misalin jihar Ohio. Doka ta ce hukumar zabe na da yancin ci gaba da kirga kur'u har zuwa kwanaki 10 idan bukatar hakan ta taso. Saboda haka za ta yi a dauki kwanaki kafin yanke shawarar karshe.
So it's a very complex but it will repel the election entre Monsieur Bush and Monsieur Gore.
Tsarin yana da sarƙaƙiya sosai. Wataƙila kuna tuna da yadda abin ya wakana a shekarar 2000 inda aka fafata tsakanin Bush da Al Gore sai da aka kirga kur'un zabe sau uku kafin a bayyana sakamakon jihar Florida. A wannan karon zaben na da muhimmanci kuma yawan waɗanda suka yi zabe ta hanyar gidan waya da ta yanar gizo ya lullunka abubuwan da aka saba gani a can baya. Haka kuma yawan waɗanda suka hallara runhunan zaɓe ya ƙaru fiye da kullun. A tunanina dukkan Amurkawa sun fi son a tsaya a yi aikin da babu tsambare, ba wai a yi gaugawar fitar da sakamako ba.
The process to enter correct pa rapid.
Na tambayi jakada Eric Whitaker shin me yasa yawan masu zaɓe ya ƙaru a wannan karan?
For moi, the sens le peuple américain est plus en plus differentiated.
Sai ce ni a gani na kan Amurkawa na ƙara wayewa a game da muhimmancin zabe kuma a ra'ayina wannan abin na da nasaba da yadda Amurkawa a kullun ke neman samar da sauyi wato mulki kan jujjuyawa daga wannan bangare zuwa wancan ma'ana yau democrat gobe republican ko kuma yau Republican gobe Democrat yadda ka san agogo haka abin ke juyawa jakadan Amurka a Niger ya kara da cewa annobar corona da ake fama da ita a yanzu haka na daga cikin dalilan da suka haifar da sauye-sauyen da zaben na wannan karin yazo da su a kasar Amurka inda akasarin yan kasar suka fi ba da ƙuri'ar su ta hanyar gidan waya ko ta yanar gizo a maimakon su fito rumfunan zabe Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
To game da wannan halin da ake ciki a kasar ta Amurka wasu yan kasar Niger sun fara jan hankulan magoya bayan Donald Trump da Joe Biden na ganin sun kai zuciya nisa domin kaucewa barkewar irin rigingimin da ake gani a kasashen Afirka a irin wannan lokacin na jiran sakamakon zabe har yanzu dai ga Sule Mumuni Barma da ƙarin bayani
Yanayin zaman ɗarɗarɗin da wasu rahotanni ke cewa an shiga a wasu sassan ƙasar Amurka a yayin da ake jiran jin yadda za ta kaya a fafatawar da aka yi a tsakanin Donald Trump na jam'iyyar Republican da Joe Biden na jam'iyyar Democrat yasa masu bin diddigin wannan zaɓe a nan Niger so makiran magoya bayan waɗannan 'yan takara su yi karatun ta nutsu. Editan jaridar Le Vanaman Musa Aksar na da irin wannan ra'ayi.
In kun duba a cikin wannan campaign da ake yi mun ga wani abu da ba taba gani ba yadda ake gani Afrika nan to an fara kai shi can kasar demokrasiya Amerika to abu yana ba mu tsoro an hudo sakamakon da bai ma su bangaren Trump ba ko bangaren Biden a samu wani tashin hankali to ubangiji Allah ya sa su Amerikawa hankalinsu ya kwanta ka ai wani zanga-zanga
barkewar hatsaniya mai nasaba da wannan zabe wani abu ne da ake ganin sa a matsayin mugun misali daga kasar Amurka saboda haka ya zama wajibi Amurkawa su rungume kaddara ta yadda kasashen Afirka za su ci gaba da koyi daga kasar da ake yi wa kallon babbar demokradiyyar duniya in ji wani dan jarida mai zaman kansa Sahiru Isuhu
wanga abu ba abun kwarai bane ga demokrasiya kasashen Afirka saboda demokrasiya muna jiya tana cikin hatsari a nan Afirka dai wannan likici na Amurka da zabe ya tabbata to muna cikin hatsari kira da nake musu nake saki a ita tashin hankali bai da kyau zabe ne aka yi shi wanda ya ci a bashi iko
tun dai wasu suka fara tunani akan abubuwan da suke fatan ganin wanda ya lashe wannan zabe ya mai da hankali akan su suna masu cewa ko Trump ko Biden bukatar su gani a kas
sunana dai Salamatu mai daji ina nan a Niger abinda nake fata ga duka wanda ya samu mu yan nahiyar Afirka a ba mu muhimmanci mu musamman ma mata baka ce farace dai Afirka ce dai Amerika ce ko ina ce a fata ƴancin ta yana da kyau a ce mata an azamu wani matsayi kuma ga wanda Allah ya ba a kula da kamar a ce wannan baki ne wannan fari ne abu ne wanda ba ya sa ƙasa ta ci gaba kenan yana da kyau a ce duk wanda ya ci ya mindo da shi wannan kwanciyar hankali da zama lafiya tsakanin fararen fata da bakakin fata
yanzu dai duk inda mutum ya zagaya a nan birnin Yamai cibiyar gwamnatin jamhuriyar Niger hirar wannan zabe na Amurka ne yake kan gaban batutuwan da suka fi daukar hankalin jama'a Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
to yanzu kuma sai tarayyar Najeriya inda sojojin kasar suka ikirarin kashe mayakan Boko Haram 75 tare da ruguza wasu motocin yakin yan ta'addar to komi masana ke cewa daga Abuja ga rahoton Hassan Maina kaina
to clear the remnants of Boko Haram Islamic State West African Province terrorists from their identified enclaves
Mukaddashin daraktan cibiyar samar da bayanai na rundunar sojojin Najeriya kenan Brigadier General Bernard Oniako ke wa manema labaru karin bayani dangane da farmakin kawar da mayakan Boko Haram da ISWAP da ke arewa maso gabashin Najeriya mai take Operation Fireball da halin yanzu sojojin ke gudanarwa farmakin na baya-bayan nan kamar yadda General Oniako ke bayyanawa na daga cikin wanda ya galabaita ƴan Boko Haram duba da yadda aka halaka kimanin ƴan Boko Haram din guda 75 kana aka gurguza motocin yakin ƴan ta'addan guda 8 aka kuma kame guda 6 tare da nau'in makamai iri daban-daban rundunar sojojin Najeriya tace a nata bangaren ta yi hasarar jami'an ta guda 3 wato hafsa 1 da kuma wasu sojoji 2 sannan kalin wasu 4 kuma sun samu raunuka amma a halin yanzu suna ci gaba da murmurewa a wani asibitin sojoji
why four other soldiers were wounded in action over the period however the wounded soldiers have since been evacuated to military facility where they are responding to treatment
tuni dai irin wannan nasara da sojojin kecewar suna samu ke ci gaba da jawo tafka muhawara tsakanin masana da yan kasa to ko irin wannan hobbasan zai bada kwarin gwiwa kuwa Dr. Yahuza Ahmad Geso mai bincike ne kan ta'addanci a Najeriya
to wannan baya cikin abin da zai bada kwarin gwiwa ko karfafawa ko daya saboda ya zama tamkar wato farfaganda ne wanda kuma gazawar sojojin da take bayyana bisa cewa idan sun ce sun ci nasara akan yan Boko Haram bayan wani lokaci kuma yan Boko Haram ne su kai musu mummunan hari wanda abin da ya faru a kwanakin nan a Baga da Kukawa da wasu gurare wannan sun isa abubuwa na gazawa bayananu in har abin da suke fada hakan ne yana faruwa to watakila zamu iya cewa an bi wata hanya wace in mun gani a aikace domin babbar matsala ita ce jin labarai da muke yi wadanda ba sa tabbatuwa
to ko mai mazauna yankin da ake fafata wanke cewa akan haka Abubakar Sani na daya daga cikin mazauna wannan yanki dake shiyar arewa maso gabashin Najeriya
an bada press briefing kuma ni ban ma yadda da press briefing din ba san da naje ne bincika mutum 75 na su yan ta'addar aka kashi wato wannan operation fireball din nan ana samun result a cikin bare mu kuma mutanen gari mu bada hadin kai bayanan sirri mu addu'a mu faɗi kalamai masu kyau mu fatan alheri dan Allah ya nuna mana ƙarshen wannan musiba din inda aka ce an je an kori yan ta'addanci a guri ke an yi reclaiming daban ne fa wannan gurin da inda za a ce ba a taba samun wani fitina ba to za a iya samun irin wannan tatseku na attack a can da nan da nan da nan amma sojoji sun tashi tsaye suna aiki wannan alama ne na nuna cewa wannan mutane da suke tafiyar da wannan yaki na ta'addanci sun san abin da suke yi shi yasa suke kawo wa'annan dabaru daban-daban idan su ma ƴan ta'addan sun canja salo mu ma sojojin namu sai su canja salo ga mu ci gaba da musu fatan alheri da addu'a
Hassan Maina Kaina biyar Amurka daga Abuja Nigeria
to karfa shafa muna ka muku wadannan shirye-shirye na musamman ne daga nan ofishin muryar Amurka dake Benin Yamai ga masu rarra ma jamhuriyar Niger suna iya samun mu a wasu gidajen radio masu zaman kansu amfani da Sarauniya da Far'a da Nomad da Dalol da Kumaniya sai tashar mu ta VOA Africa dake Benin Yamai akan mita 102.5 a Ghana kuma ana iya samun mu a Alpha Radio dake Benin Kumasi to yanzu kuma ga Suleiman Muni Barma dauke da shirin na kasa
Nakasa
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 ba kasawa ba
nakasa ba za ta zama kasawa ba
jama'a assalamu alaikum barkamu da sake haduwa a shirin nakasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka Shirin na wannan mako ya samu bakuncin wani matashi dan arewacin tarayyar Najeriya mazaunin kudancin kasar wanne tun yana dan kankane Allah ya jarabce shi da tawaya a kafa wannan matashi ya shafa shekaru da dama yana aikin kanikancin babura sabanin yadda wasu daga cikin ƴan arewa ke tarewa a jahohin kudu da nufin rungumar bara a matsayin sana'a abinda ya baiwa bakon namu damar cin gashin kansa har ma da baiwa wasu yara damar koyan aiki kamar yadda za a ji a hirar su da wakilin muryar Amurka Alphonsus Okorukwe
ni mai suna Shafi'u Zubairu daga Plateau State local government din na kuma kompa a kompanin ma ina nan a walwo da na tashi da yan haife ni dai na gani a cikin wannan yanayi disability ina na tashi na aka sani a makaranta ina hada da sana'a na hada da sana'an gyaran mesina
makaranta dai ta Qur'ani ko dai
ta boko
makaranta primary kenan
na gama primary har na zo secondary zona ide da shi na gama secondary ina ci gaba da gyara in samu kila Allah ya hore sai in je gaba ina kana kan shi na gyaran mesina ina hada sabbi da kuma tsofaffi ina hada su
ta su ma shi na dan yanzu tun kana yaro ne ka fara ita wannan sana'a
ina dai a kima dai na kai shekara 15 kamun nan na fara wannan aiki
kana secondary
ina secondary
yanzu ya aikin ke tafiya
a gaskiya ba laifi dan ni ina biya kai na bukata daidai wadaida ba komai
an gidan naku kai kadai ne ka tarar da kanka a cikin wannan halin
ni kadai ne mu dai mu ƴaƴan mahaifina mu 20 duka da rai muna da rai amma ni ne kadai da na sace kai na haka
an haife ka ta tarar da kanka
an haife ni dai ba haka na haife ni ba jinya ne wani polio na tashi na ji tsirwai polio ne ta same ni shine ana ta mun alurai alurai sai abun ta zo har ta zo ta fi na amma a sani ya riga ya ci zarafi shine na rungume kadara na yi wayo sai na rungume kadara na ce ba damuwa
kuma ga kanan kana gudanar da kanikanci
gaskiya alhamdulillah mutane sun yabe ni suna ta zuwa mun da ayyuka gaskiya ba komai har ma ina da yara ma a hannu ma ina koyar da su
kamar yara na ne yanzu ke koyar sana'a karkashin naka
yara sun kai biyar a hannu na yanzu
ka samu kaya yayyawansu a can baya
na samu na yayyawa su ma suna na wasu jihohi daban-daban
suna nan suna kanikanci yanzu kana da wani kalubale ne da kan shafi wannan al'amarin naka kamar wani irin kalubale
ni dai alhamdulillah ba na jin wani tunani ko wani tadin advice wanda suna fama da irin matsalolin da ke tafiya da ni su ma su rungume kadara kamar yadda na yi kawai su amma wani damuwa ba na ina feeling complete comfortable a cikin wannan yanayin nan sun na samu sana'a ba abin da nake ji wani gashiwa gaskiya alhamdulillah
yanzu ya kake ganin shi kokarin gwamnati wajen kula da nakasassu
eh gaskiya ni dai ka gani gaskiya ba ni ban ga wani abu ba gaskiya inda na ga wani abu da kila ina gaba makaranta makaranta ne ma matsalan amma ba da bara ni kan ba taba min wani gashi abu ne na azo a gani haka ba a'a da taba zuwa min ba abu bane gwamnati amma ban zage gwamnati ba eh
yanzu a wannan sana'ar da kake kuma gashi kana da burin koma makaranta shi idan ka samu ka koma makaranta me zaka so ka karanta
eh gaskiya ina so in karanta mechanical engineering
za ka karanta mechanical
yawa
Allah sani wani sako ne yanzu za ka mika ga al'umma masu sauraron namu
shawara kawai nake ba duk wanda yake da da ko kani ko duk wanda ya shafi bangare na irin nawa lailai sai ya tsaya ga gwamnati ba in akwai ƙarfi ya tsaya ya yi sana'a kamar yadda nake yi gaskiya alhamdulillah na samu na biyan bukata shi ma zai samu ba wani lailai sai ya dafa na kan wani ba
to masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za a ji mu dauke da wani sabon shirin idan Allah ya so yanzu a madadin wakilin muryar Amurka a Oweri Alphonsus Okorokwe da bakonmu Shafi'u da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ni Sulai Mumuni Barma ke ce da ku sai an jima
to a gode Sulai yanzu kuma ga Ridwan Abbasu dauke da shirin jaridun Ghana
da mu so masharhin jaridar na yau kuma a cikin manyan kanan labaranta akwai wannan labarin jaka ko cutar COVID-19 za ta addabi Donald Trump a ranar 3 ga watan Nuwamba jaridar ta ce yayin da takar Amurka ke dandana kodar ta dangane da ballar da COVID-19 ta yi wa al'ummarta da kuma tattalin arzikinta sai ga matsala na wariyar launin fata da kuma na halin rayuwa da fasar tattalin arziki Donald Trump dai ba shi ne ya haddasa cutar COVID-19 ba amma irin rikon da yake yi wa cutar na ci gaba da yin barna ainin gabaki ɗayan duniya kuma da saurari na aka ba yau miliyoyin Amurkawa sun tsunduma ka'in da na'an cikin mummunan talauci sa'an nan ga bambanci tsakanin masu arziki da talakawa wadda ya yi kamari din a kasar Amurka duk da haka shugaba Trump na ci gaba da shirya manya-manyan tarurrukan gangamin siyasa tare da magoya bayansa da ba sa sanya amawali ko kuma tabbatar da yin tazara tsakanin su kasar Amurka ta yi kashi 4 na baki ɗayan yawan al'umman duniya da kuma kashi 20 na mutuwa daga cutar COVID-19 din kasar Koriya da Amurka a rana ɗaya suka tama mutum na farko ta iya kamu da cutar to sai dai mutuwar da aka yi rikoda na kasar Koriya dududu bai fi 500 ba in an kwatanta da na kasar Amurka. Ita kuwa jaridar The Chronicle wannan labarin ta rawaito kai nesa da ni shugaba ya faɗa wa chief executive din PPA dangane da zargin fano dumu-dumu na sama da fadi da aka yi masa. Ita kuwa jaridar Daily Graphic wannan labarin tarawaito Muhammad ne jami'i daya na gwamnati dake da hannu a badakalar Airbus. Jaridar ta ce ofishin na mai shari'a na musamman ya faɗa cewa ya tabbatar da jami'i na farko a cikin badakalar Airbus a matsayin wato tsohon shugaban kasa John Dramani Mahama na mai da abin da mai shari'a na musamman ita Martin Hamidu ya ce ne dalili sai krakin da yasa tsohon gaba Mahama ba a gayyace shi domin a tuhume shi bane duk da barazana da magoya bayansa da lauyoyinsa ke yi gaskiyar cewar ya samarwa kansa inshora kasancewarsa dan takarar shugaba na babban jami'iyar adawa a Ghana. Ridwan Allah Mukhtar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
To da haka muka kawo karshen wannan shirin namu na musamman da ya zo muku daga nan ofishin muryar Amurka da ke Benin ya mai. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Yusuf Abdullahi nake ce ku kasance lafiya daga nan Benin ya mai.
Yanzu kuma sai sashen muryar Amurka wanda ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. An kawo da matsala a majalisar ɗinkin duniya a watan Maris lokacin da jam'iyyar TRC mai mulki a China sananniya wajen keta haƙƙin mallakar fasaha ta gaza a kokarinta na jagorantar hukumar majalisar ɗinkin duniya da ke kare irin wannan haƙoƙi, hukumar kare haƙƙin mallakar fasaha ta duniya. Abin takeici, ba a kawar da mummunan lahani a watan Oktoba a majalisar ɗinkin duniya ba. Babban zauren taron majalisar ɗinkin duniya ya sake jefa ƙuri'a don sanya wasu daga cikin masu cin zarafin bil'adama a cikin hukumar kare haƙƙin bil'adama, ciki har da China da Rasha da kuma Cuba. Masu rajin kare haƙƙin ɗan adam sun yi matakar kaduwa. Bai kamata a sakawa masu cin zarafin bil'adama da kujeru a hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta duniya ba, inji Louis Chabonu, daraktan majalisar ɗinkin duniya ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch. Helen Nua, babban daraktan ƙungiyar da ke sa ido akan ayyukan majalisar ɗinkin duniya wato UN Watch, ya kira ranar baƙar rana ta kare haƙƙin ɗan adam. A cikin rahotonta na kare haƙƙin ɗan adam na baya-bayan nan, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta yi rubuce-rubuce game da wasu munanan laifuka na take haƙƙin ɗan adam a cikin ƙasar China, gami da tsare ƙananan ƙungiyoyin musulmai marasa rinjaye a Xinjiang. A Rasha, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta yi bayani dalla-dalla game da kisan gilla, kame mutane ba bisa ƙa'ida ba, da kuma danniyar 'yancin faɗin albarkacin baki da ma sauran cin zarafi. A Cuba, kasar 'yan sanda, jami'an tsaro na gwamnati suna tsoratarwa da cin zarafin ɗan adam ga masu rajin kare demokradiyya a kowace rana, kuma sun hana 'yan kasar kafa ƙungiyoyi. Babban ƙudurin majalisar ɗinkin duniya mai lamba 60 karan tsaye 251 wanda ya ƙirƙiro kwamitin kare haƙƙin ɗan adam ya buƙaci mambobin majalisar ɗinkin duniya su zama masu matuƙar karewa tare da ƙarfafa kare haƙƙin ɗan adam. Zaɓin China da Rasha da kuma Cuba a wannan shekara da Venezuela a bara yana nuna majalisar ba kawai inuwa ba ce, amma abin ba a ce ga abin da aka ƙirƙire ta ta yi. A cikin wata sanarwa, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya nuna cewa Amurka ta fice daga hukumar kare ɗan adam a shekarar 2018 saboda wasu tsarinta na nuna ƙyamar Isra'ila da dokokin kungiyar da ke bada damar zaben waɗanda suka fi kowa cin zarafin ɗan adam a duniya ba su wurin zama a hukumar. Ya kuma lura cewa kafin ficewar, Amurka ta buƙaci ƙasashe mambobin majalisar ɗinkin duniya da su hanzarta yin garan bawur ga majalisar kafin ta zama ba za a iya magance ta ba. Abin takeici, in ji shi, ba a saurari waɗannan kira ba. Zaben na bana ya ƙara tabbatar da shawarar da Amurka ta yanke na ficewa daga majalisar tare da amfani da wasu wurare da damar karewa da haɓaka kare haƙin ɗan adam a duniya, in ji sakatare Pompeo. Mun bayyana alƙawarin makararraga Majalisar Ɗinkin Duniya na ayyana 'yancin ɗan adam a duniya da kuma tarihinmu na ayyukan. Wannan shine sharhin Murai Amurka wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.